girma da wasan cin kofin kalubale FA Cup na shekara 2016 zuwa 2017 a can kasar Ingila. Jiya kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta samu nasarar hayewa zagayen kusa da na ƙarshe sakamakon doke kungiyar kwallon kafa ta Sutton United da ta yi da ci 2 da babu a wasan da suka yi a jiya. Wannan ya sa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal za ta kara da kungiyar kwallon kafa ta Lincoln City a wasan kusa da na ƙarshe kwata final a watan Maris mai zuwa na shekara 2017. A can kasar Spain kuwa an gwabza a wasa ɗaya tilo da ya rage na ɓangaren La Liga na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 23, inda kungiyar kwallon kafa ta Malaga ta lallasa Las Palmas da ci 2-1. Har ila yau, a yau za a ci gaba da gasar cin kofin zakarun Turai UEFA Champions League na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan zagaye na 16 round of 16. Za a buga wasan ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen na kasar Germany da Atletico Madrid na kasar Spain, sai kungiyar kwallon kafa ta Manchester City za ta karɓi bakuncin Monaco. Za a buga wasan ne da misalin karfe 9 saura kwata agogon Nigeria da Niger da kasar Cameroon. Shi ko dan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ce Walcott ya jefa kwallonsa na 100 a kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. Walcott ya kafa wannan tarihi ne a wasan da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Sutton United na gasar cin FA Cup na kasar Ingila. Sai lafiya.